Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 21 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Si Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta dauka a Afghanistan. A halin da ake ciki kuma wani binciken wato na sharar fage da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS dake Afghanistan din sun kashe mutane 36. Sannan a yanzu ƴan sandan Spain sun maida hankali kan wasu garuruwa biyu wajen neman maharin nan na ranar Alhamis.
To har ila yau za ku ji cewa dakarun Amurka sun horar da takwarorin su na rundunar haɗin gwiwar sojojin ƙasashen dake yankin tafkin Chadi kan bada agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga.
To wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, kuma zai taimaka sojojin mu, musamman sojojin mu na sama, akan irin waɗannan abubuwa da
idan muka leka ƙasa kamar za ku ji cewa sama da mutane 10,011 ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kadai sanadiyar haɗurran ababen hawa a Kamaru.
A gaskiya yawancin su wannan dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a san masu dan shadan kwaya saboda rashin son baccin dare, to shi ma na ƙara timakawarin hadari.
Sannan kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai zo da shirin sa na ciki da gaskiya, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta dauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau din nan Litini. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asia a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojin Fort Myer dake kudu maso yammacin Washington babban birnin Amurka, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta gabatar. Jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya ce Trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a Afghanistan, to amma bai yi wani cikakken bayani ba.
A halin da ake ciki kuma wani bincike na sharar fage da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS a Afghanistan sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin ƙasar a farkon wannan watan. An aikata wannan mummunan kisan ne tsakanin ranar 3 zuwa 5 ga watan Agusta jim kadan bayan da mayakan suka mamaye ƙauyen Mizra Ulang mai rinjayen ƴan Shi'a. Ƙauyen na cikin lardin Sar Erfil ne, kuma a wancan lokacin jami'an Afghanistan sun ce waɗanda aka kashe din sun kai sama da 50. Rahoton shirin bayar da tallafi na Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan na UNAMA wanda aka fitar jiya Lahadi ya ce waɗanda abin ya rutsa da su sun hada da farar hula da kuma sojojin gwamnati waɗanda aka kwace makaman su kafin a kashe su.
Daga jiya Lahadi, ƴan sandan Spain sun mai da hankali kan garuruwan Ripoll da Manilo da ke arewa maso gabashin ƙasar a farautar direban motar ɗaukar kayan nan da ya sheƙo cikin cincirin da jama'a ta kaɗe mutane a Barcelona a makon jiya. ƴan sanda sun kafa wuraren binciken ababen hawa da dama a fatansu na damƙe Yunis Abu Yaqub, ɗan shekaru 24 da haihuwa ɗan asalin ƙasar Maroko, wanda suke zargin cewa shi ya kai harin na ran Alhamis wanda ya halaka mutane 13 a ya kuma raunata wasu 100. A wani taron manema labarai da suka kira jiya Lahadi, ƴan sandan na Spain sun kuma bayar da rahoton cewa sun gano wasu tukwanen iskar gas har 120 a wani gida wanda suke kyautata zaton inda wanda ake zargi ke wato da kai harin na ranar Alhamis ke har hada bamababan kenan. an kuma samu wasu kayan har hadaba mabaman da suka isa akai hari ɗaya kuma wajen biyu a Barcelona na da su a cewar babban jami'in yan sandan yankin Joseph Luis yayin da yake magana da yan jarida inda ya kara da cewa amma ga alamar abun hada bomb din nan na TATP
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Dubin dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata kungiyar gwagwarmaya a shekarar 2014. Joshua Wong da Nathan Lowe da Alex Chow an yanke musu hukuncin ɗaurin watanni 8 ranar Alhamis saboda rawar da suka taka a jerin gangami da zanga-zangar da kungiyar ta yi na tsawon watanni da dama na kiran da a yi sauye-sauyen demokradiyya. Hukuncin da aka yanke musu din ya gama da fushin kungiyoyin kare yancin dan adam da sauran yan gwagwarmaya waɗanda suka hada da kai da farar hula jiya Lahadi suke tattaki daga gundumar Wanshai zuwa kotun ɗaukar ƙara domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin waɗanda suka shirya gangamin masu bayar da kiyasin waɗanda suka hallara ba to amma yan sanda sun ce mutane kusan 22,000 ne suka halarci gangamin wanda ya zama gangami mafi girma da Hong Kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar.
An ba da rahoton cewa mayakan ruwan Amurka guda 10 sun bace, 5 kuma sun ji rauni lokacin da wani jirgin sojojin ruwan Amurka mai suna USS John S. McCain ya ci karo da wani jirgin dakon kaya a can gabas da kasar Singapore kusa da mashigar ruwan Malacca. Bataliya ta 7 ta sojojin ruwan Amurka ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau din Litini wadda ke cewa jirgin wanda ke cilla makamai masu linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna Alnik MC da misalin karfe 6:20 agogon yankin. Jirgin mai suna John McCain ya lalace a cewar takardar bayanin. Bataliya ta 7 din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin.
Labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko a wani mataki na ƙara daura damarar yaki da masu tada kayar baya a yankin Tafkin Chadi, dakarun Amurka sun horar da sojojin haɗin gwiwa da ke yakar 'yan ta'adda a yankin na Tafkin Chadi kan yadda za su rika ba da agajin gaggawa ga waɗanda aka jikkata a filin daga. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika mana.
Wannan horo da rundunar sojojin saman Amurka da ke Turai suka baiwa sojojin saman Najeriya, Niger, Chadi da ma Jamhuriyar Benin na da zumar zaburar da sojin saman kasashen bisa sha'anin tsaro da kuma aikin jinkai a lokaci guda. Manjo General David Beldawin shike jagorantar rundunar mayakan na Amurka.
We saw a great demonstration not only of the capabilities of the nation.
Koda baya ga horar da aiki ga dakarun kasashen kan bada aikin jin kai irin na gaugawa, kazalika zai kuma ƙara yaukaka haɗin kai na kasashen da suka shiga wannan horaswa.
But also the great partnership amongst the nations that participated.
Tsohon Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, ya ce duba da ƙwarewar dakarun na Amurka, wannan horo zai taimaka gaya.
Sojoji na Amerika suna da kayayyakin aiki kuma suna da training akan wannan abu kuma ka duba shekarun da suka yi a wurare da ake zuwa ake yaki a sauran kasashe da sauran su so wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma zai taimaka sojojin mu musamman sojojin mu na sama akan irin waɗannan abubuwa da kuma in ka duba ai su Nigerian Air Force dama mukan yi waɗannan training tunda muna da Aeromedical Center a Kaduna da sauran su
wani tasiri wannan horon zai yi a aikin mayakan sama a waɗannan wuraren da ake waɗannan rigimu
ai in ka duba kasashen za a yi training in sauran kasashe ba Najeriya da Chadi da sauransu a wurare ne wanda yake wayannan yan ta'adda sun yi katutu a wannan wurare saboda haka wannan training da America za su bayar zai taimaka wannan kasashe kuma zai sa samu ci gaba a samu nasarori ga wannan yaki da muke insha Allah
shi ma tsohon ministan lafiyar Najeriya Dr. Aliu Idi Hong yace wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace duba da yadda waɗannan kasashen yankin tafkin Chadin ke fama da tarzoma irin na ƴan bindiga.
Saboda waɗannan kasashen da suka ci gaba suna da masaniya sosai na kawo agajin gaggawa a cikin minti 5 ɗin za a iya ɗauka mutum a kai shi tiyata ko a yi masa aiki na zuciya ko kuma inde na kariya ne ko a bashi jini ko a saida zubewan jini sai kaga wani gurin abubuwan da suke faruwa da mu mutane ke mutuwa a kasashen Turai saboda wannan kawo agajin gaggawa ɗin nan mutum sai iya tsirar da shi.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan horo zai yi ga dakarun na kasashen yankin tafkin Chadi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dikin mutuwa mai ban tsado sai soja. Wai dikin mutuwa mai ban tsado sai soja.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta gargaɗi jama'a da su nesanta kansu da ɗaukan doka a hannu a duk lokacin da wani lamari ya faru wanda hukuma ce kamata ta ɗauki mataki a kai. Rundunar 'yan sandan ta yi wannan kiran ne bayan da wani gungun matasa a ƙauyen Tela na ƙaramar hukumar Gasol na jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya ya kashe wasu matasa hudu da ake zargi sun adabi yankin. Daga Jalingo ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Bayanai dai sun nuna cewa waɗanda aka kashe sun fada da suna dabar mazauna garin na Tela da fashi da makamin da kuma garkuwa da mutane kafin dubun su ya cika inda ko suka fada tarkon da ƴan banga suka saka a yankin. Haka nan ma kuma rahotanni sun tabbatar da cewa an samu bindiga da kuma wasu makamai a hannun waɗanda aka kashe kuma sun shaida waɗanda ma suka kama su cewa iyayen gidansu na fakin daji wasu su kuma na cikin garin Jalingo. Kakakiyar na ƴan sandan jihar Taraba David Misal ya ko tabbatar da akwai lamari tare ma daga garin jama'an da su daina daukan doka a hannu.
Bayanan da muka samu daga jami'an 'yan sandanmu da ke Tella ya nuna cewa an tuhumi waɗansu matasa wanda aka gansu kuma an tuhume su da laifi na yin garkuwa da mutane. A wannan lokaci kuma su ƴan banga suka damke su. Lokacin da suka damke su suka yi kokari su mika su a hannun ƴan sanda. A wannan lokaci kuwa muka tura jami'anmu a guje su je su karbe su kafin kuwa mu isa wannan wurin. Muka tarar cewa waɗannan matasa wanda suka cika da haushi suka afka ma waɗannan ƴan banga suka kwashe waɗannan matasa a hannunsu sannan suka kashe su.
Ba ma dai ga waɗanda aka kashe, haka nan ma kuma jami'an tsaro sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin masu tu'annatin da ake wa lakabi da Kingo wanda ko ya sha da ƙyar kamar yadda kakakin nan ƴan sandan jihar ke ƙarin haske.
Kafin nan a kama waɗannan bayanai da muka tattara ya nuna wanda aka fi sanin shi sosai da Kingo ya tafi da waɗannan mutane guda hudu shi na biyar amma shi ya yi gaba tuni domin ya je ya bincika ya ciriya yanda in sun iso za su yi waɗannan ayyukan. Dan gari ne ya san da wannan wuri sosai kuma yana duban yanda mutane suke kallon su da akwai yuwa ya fahimta cewa fa an dago su. So tun lokacin da kafin a yiwo kansu shi ya ja jikinsa ya bashe. Amma kuwa kaga duk da wannan bai tsira ba da cike mun yi nasara damce shi.
Kamar dai da malakalma ke bayyanawa daga bara zuwa bana an sace sama da mutum 64 a kanin hukumar Gasol da Bali inda bayanai ke cewa sai da ma aka biya kuɗin fansa sama da naira miliyan 100 kafin a sako su. To wai ko me ke ja matasa ma fada irin wannan tu'annuti a yanzu? Malam Aminu Sani malami ne a sashen kimiyyar halayya ɗan adam na jami'ar jihar Taraba ya danganta yawaitar sata da kuma garkuwa da mutanen da tabarbarewar halayya ɗan adam.
Ɗan adam zai zamana kullum in ya tashi abinda ya kamata a ce ya fi ƙarfinsa. Shi dan adam ya fi karfin abin sai abin ya zama ya fi karfin dan adam. Shi kullum zai zama tunaninsa ya zai samu wannan abin. In har tunaninsa ya zai samu kuma ba inda zai iya samu to dole zai tuna hanya ko mai kyau ko mara kyau inda zai samu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a kasar Kamar kuwa wata kididdiga ta nuna cewa sama da mutane 10,011 ne suka rasa rayukansu a cikin wannan shekara kadai sanadiyar haduran da ake samu na ababen hawa. Wakilinmu Muhammad Awal Garba na da karin bayani daga kasar ta Kamaru.
A kasar Jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin kasar yana neman sanya al'umman kasar a cikin halin ni'asu musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban kasar suke komawa hutunsu ga kiyasi dai a kowane mako mutane 50 ne suke rasa rayuwarsu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar ga dukkan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko diban barasa kafin su shiga motocin su Malam Sha'ibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na busbus na kasar ta Jamhuriyar Kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a fadin kasar
wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙoƙarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗaɗa hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya ukuku inda yake mu kuma dawo a gaskiya yawancin su masa dan lefi na yawan guje-guje sa yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a san masu dan shadan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara timakawarin hatsari amma duk da haka mun tsaya kwanan zamu taro na zamu je mu ga gwamnati mu kai musu kokon mu taimakon za su mana gina gyara hanya ƙara faɗa hanya sannan kuma zamu dauki mataki akan mu kanmu direbobi mu ga cewa lalle an dauki mataki a rage yawan gudu ko yawan shaye-shaye na saboda tafiya kuma dare in ya inda ka gaji to ka samu na wuri kai faki kai bacci
shi ma Malam Rabi Muhammadu mai yawan bulaguro ne akan hanyoyin kasar ga abin da yace
to matsalan da yake faruwa anan akwai matsalan hanya saboda hanyar Kamaru ta kankanta yanzu kuma akwai yawan motoci ba haka nan kuma direbobin ba sa tafiya a hankali saboda motocin zamani ne yanzu aka samu ba sa tafiya a hankali shi yasa ake samun hatsarurruka akai-akai eh gwamnati tana da na telephone don laifin gwamnati shine ba zai wuce a ce gwamnati ta bar hanya miste kara kusan 20 ko 30 har yanzu su ake amfani da su
wakilin ministan sifiri na kasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jeddo ne shi ma ya nuna irin yanda suke kokari matuƙa gaya wajen ganin hana irin yanda hatsaruka yake faruwa a fadin kasar yace muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin daukan foto domin hanawa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin yaƙi cintira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai anan a shekarar 2017 nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da 11,200 kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin kasar musamman ma a gabashin kasar da yammaci ko kudu da arewacin kasar sun kai har 38 a yanzu haka a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu
to nan gaba a yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi jawabi ga 'yan kasar bayan da ya dawo daga London inda ya je ya kwashi jinya za mu kawo muku ƙarin bayani a shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya kai mu yanzu agogo nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 18 kuna sare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Zirami dake yankin karamar hukumar Giya daya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Remand mutane da yawa sun tuntube mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali wasun su ma a garin Azare a wata kotun da ake kira kotun Nasarawa inda nan ma alkali Sani Musa ne ke shari'a to amma bari mu sake komawa ƙauyen Nazirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zamanta zalunci ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo
Assalamu alaikum ni Alhaji Ma'azu Jarmawo ni dai na samu ana case din wannan mata a rufe ubanta sai su to me dalili aka rufe sa kace gashi in ce to bayan suke ta agoi sai duka komai sannan ai ba dalili a rufe ubanta yarinya wanda shine jinin belinsa aka bani beli a Azare a gaban Beli muka dauki lauya Mustafa Bila in ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya to Allah da iko sa aka yi appeal aka yi giya dai kotu kafa ta warware wannan batun appeal din garar da yayi aka ba da dama cewa tabbaci ta saki an sake ta inda sai dusun sun saki jirmawa ya zo ban yarinya ya zo sannan masu sai dusun sun faɗa gaskiya saboda haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata kace aure duk wanda ta samu shi ta aure shine da yake auren ta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana case case yanzu haka akwai wannan ta'adin akuya ne ma ba aka ji an samu wani Musa ya kai karan ana gaya masa sunan sa Cigawa wanda ba shi Cigawa ne mai kiyon ba yara kana wanda ba su fi shekara 7 ba kuma kai wai sun yi ta'adi sannan yaro da aka ji aka kama Cigawa aka rufe aka yi bailin sa naira 5000 sannan kuma suka saki masa tara ta naira 24,000 wanda taran ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi 3 naira 60,000 wanda alhali kuma hatsin ma a naira 177 yake sai ce 20,000 aka masa naira 60,000 wanda muka bai abadaji ba muka dauki appeal yanzu muka ta sana nan a giya ko ta afara ce insha Allah sannan akwai kuma wani yana ga masa gari wani dan a chaba shi kuma yana bacci san sai kwace sai ya je ta'adi amma wani Ahmadu Gobe sannan da ya ta'adi gari ya waye aka ce kaza zai ba shi hakuri ya kiyarda sai kai kara a kama shi aka rufe shi aka mata ta naira 70,000 wannan haga ba adalci bane saboda haka shine muke so gwamnatin Najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi zalunci ya yawa
wannan tun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin nan za gidan radio ba
sai da aka ji bayanin a radio to kusa na ake tuntuban mu ya faru daman kai korafin gaba ɗaya ba wanda shawara yayin
a lokacin da wakilin ciki da gaskiya yayi tattaki zuwa Zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana hada kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a masu sarautar wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci wanda yace shi kam auren sa kotun Zirami da kuma alkalinta Sani Musa masu adalci ne domin da aka kai shi kara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun tare naira 10,000 kawai yace aka yi masa kudin da shi auren sa yace ba komai bane kamar yadda mutane a Zirami suke zargi alkalin yana karban waɗannan kudade ne ba tare da basu rasidi na cewar sun biya waɗannan kudaden ba
sunana Jauro Gani Ganci na yi fada da yaro akan tadi na duke shi ya kai karata na kai karan ya kai karata Zirami alkali ya mun hakunci
a wani dalili ne yasa kuka je gaban alkali a Zirami
akan na doki yaro akan tadi
da ke kabiya
sai na buɗe
mun da jiri ya saka buɗe
shine kuma da yamin abunan tadin doya to shine ni kuma sai na duki amma ya mun kada shi
bai ci taran ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai
ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko akai
a ya ci taran ka
to 10,000 wani abu ne ai adalci ya
amma ka da 10,000 wani
ya karba
to kamar yadda muka ce akwai mutane da yawa waɗanda suka taba fuskantar alkali Sani Musa basu ji dadin hakan ba ga guda daga cikin su
sunana Malam Aminu Usman ina zauna garin Azar mu dai alkalin Zirami an kai mu kotun sadaka police station ya ka tura mu kotu dalilin wasu yara da suka zo suka shiga daki suka dauka mana waya waya da aka dauke ta daki kuma ba balla shi akai ba aka shiga daki aka dauki waya to bayan kwana biyu ina kwance a wannan dakin da aka dauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai naga yaro dan naga yaro sai na kama shi dan na kama shi sai na fita da shi kofar gida dan na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka yi shiga daki ya nuna masa wurin da ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga awayar da ya kaiwa to wayar da ya kai musu muka je muka samu su muka kama su muka su presentation to police dai ba su wani kasa a guyo ba suka tura mu kotu kotun shi wannan alƙali to gaskiya ni ban ji dadin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taba zuwa ba ba abin da ya taba kai ni kotu to ni dai a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawun sa za a bi masa kadin abin sa da yake nema alƙali shi da kansa ya yara guda uku yace musu ina yace musu ku ka dauki waya tun yi da zo su ka dauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga Azare ma sai da suka je dutse da wato Jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yi da cewa su suka dauka a lokacin da yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma yi musu tara sannan kuma yace ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka ba mu lokaci daga wannan lokacin da aka yi hukunci aka ce bayan kaman sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya
eh an ba ku kudin
ba ba mu ba
ni hana ba
eh a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara wasu kawo kudi amma mu kankara hakuri to muka dan kara hakuri aka saki samu wannan lokaci sai muka dawo to waya dai naira 68,000 ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na dan lokaci sai aka yanke mata kudi naira 40,000 sai kuma sannan kuma da damages wato kaman irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kaman su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alƙali sai aka sa mana damages za a biya mu 10,000 na wannan kudi to in kai hada jimlar kudi naira 50,000 kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karbi kudi kenan sai aka ba mu naira 25,000 to daga nan dai sai kuma abu ya canja kama kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi ba kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi sun ga ta to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko sun biya tara ya kamata su fara biyan mu kudin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga bana je ne wa alƙalin complaint cewa ga fa yaran nan fa ba a biya mu kudin mu ba amma suna ta yawon su a cikin gari sai aka ce to sai mun saki biyan wani kudi daban aje a sake kama su muka je muka biya naira 2,000 aka sake zo aka zo da guda daya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba daya ba aka zo da guda daya to daga nan ne dai ake ta kaiwa ruwa rana aje a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kudin da aka ba mu wannan kudin ba mu taba ko kobo a ciki ba
sai 20,000
za mu dawo da shi in so sai su je bocis din mun sanin kudin to shine fa sai magana ta canja da alƙali da shi dan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da register wanda muka je muka rubuta complaint a wurin sa kenan sai su ga jamu dakin alƙali wato kaman office sa kenan shi alƙali akai magana to a lokacin da mun sanya aka yi suka ilmistar suka kara mana akan wannan kudin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake dawowa
jimla
ta kasance naira 35,000 to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa muka ga sauran kudi to ta har yanzu dai abun ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya
dan ba ka samu sauran kudi
ba ka samu haka muka hakura dan daga baya muka je in sarrafa a hada mu da wancan register amma sai aka hada mu da wani mu dai kotu mu dauke ta
wuri
a ba mu yafe ba
yanzu abin da nake so ko zaka iya tuna sunan wannan shi prosecutor din da register da suka fara aiwatar da wannan bincike
to sunan prosecutor ne Adamu Shehu ya dane ko Adamu Shehu dai kowa san shi da Adamu Shehu to amma shi register din gaskiya ban rike sunansa ba gaskiya
so wannan shari'a da aka yi a garani ne aka yi ko a ina
a nan garin Nazare ne ko ta kotun Nasarawa ana kiranta kotun Nasarawa garin Nazare to
shi yake yin shari'a kenan a Azare da kuma garani din kenan
eh yakan yi tunda gashi mutanen Zarama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a Azare yana a garani amma dai mu a Azare mana
a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin sarkin Zarami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta Zarami da alƙali Sani Musa to amma ba su ce uffan kai ba ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba a kasance lafiya
yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta dauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau dinnan Litini a halin da ake ciki kuma wani binciken da ɗan sharar fage da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya gano cewa mayakan Taliban da wasu mayakan da ke kiran kansu ƴan ISIS a Afghanistan din sun kashe mutane 36 a wani ƙauyen arewacin Afghanistan a farkon wannan watan daga jiya Lahadi, 'yan sandan Spain sun maida hankali kan garuruwan Ripoll da Manilo da ke arewa maso gabashin ƙasar a farautar direban motar ɗaukar kayan nan da ta sheƙo cikin cincirindar jama'a ta kaɗa mutane a Barcelona a makon jiya. Dubun dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara 2014.